أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa muslimi barkamu da saki haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Ali ibn Abi Talib wanda yake cikin makarantar CJD a birnin da magaran jamhuriyar Niger yau muna ranar Laraba 21 ga watan Rajab 21 ga watan Shawwal shekara ta 1446 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan 4 shekara ta 2025 miladiya har yanzu muna cikin karatun littafi na al-wajiz fi aqidati salaf as-salih ahli sunnati wal jamaa wannan darasi da zamu yi a yau shine darasin mu na 16 darasin da ya bata matsayi a dade gabar da mallam yake mana bayani dangane da rukuni na uku daga cikin rukunan imani shine imani da littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sako mun tsaya a dade gabar da mallam yake gaya mana irin daraja ta alqur'ani mai girma da kuma yanda ya kasance shi wannan alqur'anin akan iya yin neman ladan da shi ya kasance abin bauta ta yanda mutum zai karanta harafi ɗaya daga ciki amma a bashi lada har 10 wannan kuma ba kowanne daga cikin littattafai ba yake da wannan falala face alqur'ani mai girma za mu tashi a gaba ta gaba domin bayani dangane da littattafan dama bai kare ba akwai abin da ya saura kadan wanda mallam da shine zai rufe bayani akan rukuni na uku Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci mallam yake cewa wa ahlus sunnati wal jamaa har ila yau ahlus sunna wal jamaa la yujawizuna تفسير القرآن بالرأي المجرد شيء وآل سنة باسا حال استيين فالتفسير القرآن بجرما تارد رأي لكن شيء تفسير القرآن بجرما تارد رأي شيني متين يكرن تآية القرآن فدر الله مدوك كنسركي وجن فسراتا سي فسراتا دعبين نرن شرية مش أمي مكون يفسر يندا الله سبحانه وتعالى سبكم يندا النبي صلى الله عليه وسلم يفسر ما سعبايش سك فسر ما إمبايا sai mutun ya fassara da sarran shi da kuma abin da ran shari'a shi to ahlus sunna ba su halasta wannan fa innahu min alqawli ala llahi azza wa jalla bi ghairi ilmi saboda yin haka nan yana daga cikin fada akan Allah ba tare da ilimi ba kamar ka fadi wani abu ne kace akan Allah ka fadi wani abu kace Allah subhanahu wataala yayi kaza ko yace kaza ba tare da kai kana da ilimi akan wannan abun ba wannan abun kuma mallin yace huwa min amali shaytan yana daga cikin aiki wanda yake na shaytan kama qala tabaaraka wa ta'ala kama yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fada a cikin alqur'ani yake cewa ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nas ya ku mutane kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ku ci daga cikin abin da yake cikin kasa halak kuma wanda take da sarki wala tattabi'u khutuwati shaytan kada kuma ku bi wato tafarki wanda yake na shaytan innahu lakum aduw mubin domin shi shaytan maki ne a gare ku mai girma mabayyani innama ya'murukum bis-su'i lalle shi shaytan yana umurta ku ne da ayyuka wanda suke marasa kyau wal fahsha yana kuma umurta ku da aikata al-fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun kuma yana muku umarni ku fada akan Allah abinda ku ba ku da masaniya game da shi saboda haka wannan ayat ta tabbatar da cewa fadar wani abu ko wata magana ko fassara wata magana ta ubangiji ba tare da ilimi akan ta ba yana daga cikin aikin shedan domin alqur'ani ya tabbatar da wannan shi yasa ma ahlus sunna wal jamaa ba sa halasta fassara alqur'ani ba tare da ra'ayi ba tafsirin alqur'ani ana yin shi ne kamar yanda mallan zai faɗi mana yanzu a gaba ta gaba yace bal yufassiruna alqur'ana bil qur'an suna fassara alqur'ani da alqur'ani lianna alqur'ana yufassiru ba'dahu ba'da dama malamai suka ce shi qur'ani sashen shi yana fassara sashi ne a wani guri sai Allah ya yi bayani a dunkule a can gaba sai ya yi bayani a bayyane dan ka gane menene yake nufi kenan in zaka fassara qur'anin wannan lokacin da ka zo ayar da tayi magana a dunkule ba ra'ayinka ba zaka kawo ka ce bari in warware muku abin da ake ni a ai hakuri a cikin qur'anin dai akwai ayar da ta warware wannan kenan ka fassara alqur'ani da alqur'ani shine abin da ahlus sunna suke kira zuwa a gare shi sai ce fa yahmiluna almujmal ala almubayyin kamar yanda muke yin nan bayani a can baya yace ahlus sunna suna dauko almujmal sai su dauko shi ɗaya su dora shi ala almubayyin akan wanda yake bayyana ni menene almujmal almujmal shine ayoyi wanda suka zo a jumlace ba su tantance ba komai kawai a jumlace ne Allah ya umarni amma a wasu ayoyin da sai Allah ya zo a bayyane sai ya bayani to in ka zo kan wannan aya wadda take mujmala ya za kai bayanin ta sai ka nemo aya mubayyana sai ka ga masu shine sai ka samu ma'ana mai kyau ala sabilil misal Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani yake cewa wa aqimus sala wa atuz zakah ku sai da sallah ku ba da zakka shikenan Allah ya bayani shi alqur'ani to yanzu kai Allah ga dawala aka tambaye ka ya ne za sai da sallah me za ka ce Allah ya ce sai da sallah to wace irin sai da sallah a wasayin da kamar yadda aka rawaito yana cewa ai Allah ya ce wa aqimu salla sai da sallah saboda haka to mun ma sa da gaiwa Allah ta ya sai da kaga shi ma wannan ya fassara qur'ani da ra'ayin shi kenan wa aqimu salla Allah ya ce sai da sallah to wani irin sai da sallah yake nufi kaga dole kana buƙatar ka ji fassara ta magabata ba ra'ayinka ba zaka kawo sai ka dauko mubayyin inda akai bayani sanka sanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata sallah a aikace a gaban sahabban shi sai ai da yi da sallah sai ce musu sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah kenan shi annabi shi ma'aikin Allah ne shi Allah ya ture koyi addini Allah ya ce a tsaye da sallah kai baka san ba ya tsaye da sallah to sai ka kalli rayuwar annabin da Allah ya aiko ya yayi sallah yanda yayi sallah to haka nan ne Allah yake nufi a tsaye da sallah kaga kenan kai ba za ka iya fassara ba wa qimu sallah dole sai ka gani yaya annabin Allah ya fassara ta shine sai ka dauko almujmal sai ka dora shi akan almubayyin kinan haka ahlus sunna suke fassara alqur'ani mai girma sannan kuma yace wal mutlaq ala al muqayyad sannan su dauko bayanin da aka yi shi a sake ba a kayyade shi ba ba za su fassara shi ba haka nan sai sun nemo kayyadaddan bayanin sai su gama nan yazo bayani ba a kayyade shi ba nan kuma yazo a kayyade to ya za a gama sai an gama sai a samu natija Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yake cewa la nikaha illa bi wali. Annabi ya ce babu arme ba tare da wali ba. Ma'ana duk armen da aka yi shi babu wali ba arme bane. Bai cika sharuɗa ba, bai cika ba arkanun nikah. Bai da sharuɗa na cikin arme. To me ake nufi da wali? Babu arme sai da wali. In ka zaka fassara wannan hadisi na me zaka ce? Mutum nawa ne wali? Mutum goma ne ko mutum ɗaya ko mutum uku? Kuma dawa dawa ya cancanta ya zama wali ko duk dan ka baka ma yin zuwa ce kai zo da Allah zai karama mai kai ne wali kaga dole kana buƙatan a nemo nassi wanda yake muqayyad wanda ya tabbatar da cewa ga wa'inda ake nufi da su gabatar da wannan abu shi yasa a cikin wani hadisin na daban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la nikaha illa bi waliyyin wa shahidai adl annabi ce babu arme face da shahida da wali da kuma wa'inda suke masu shaida guda biyu adalai kaga wannan hadisin yayi wancan bayani ko duka guda suke magana amma nabin yayi wancan guddo bayanin sanka sanka wancan an yi shi ne mutlaka wannan kuma an yi shi muqayyad an saki bayanin ne cewa sai da wali nan kuma aka ce banda wali ma akwai shahidai guda biyu to haka al'amarin da tafsiri yake a wajen ahlus sunna wal jamaa haka nan yace wal am ala al khas abin da yake am Allah ya sake shi gaba ki daya aka ce ya ayyuhan nas to ya shayi mutane ne gaba daya akwai kuma wanda za a zo a yi shi khas na wasu ne ke bantattu su kadai kamar da ce ayyuhal lazina am kaga da masu imani ake to wa'annan duka ana mura'ati su ana kiyaye su wajen mi wajen tafsirin alqur'ani mai girma sannan kuma yace wal mutashabiha ala al muhkam a cikin alqur'ani akwai al muhkam akwai al mutashabih al muhkam shine bayanin da bai bukatan wani dogon jawabi da kaji ka gane al mutashabih wa shine wanda yake kamanceceniya da wani a cikin shi in ka kalla zaka iya samun ma'ana sama da daya misalin al-muhkam Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam Allah ya halacci samai da kasa a cikin kwana 6 kaga wannan ayakin Allah ne ya gama baka bukatan ka ji wata ma'ana daban kawai abinda ake faɗi shine ma'anar da Allah ya halacci samai da kasa a kwana 6 wannan muhkam kenan amma yanzu mutashabih fa kamar inda Allah subhanahu wataala ke cewa inna nahnu nuhyi wa numit Allah ya ce lalle tabbas mu muke rayawa kuma mu muke kashewa yanzu ana in kaji kwakwalwarka me zata ba zata baka da cewa Allah subhanahu wataala da shi da wasu ne suke kashewa kuma suke rayawa tunda ya ce mu kuma da miri ne na mutum ba daya kamar yanda anan daga ahlul kitabi ma abudalitai wasu ka dauki wannan aya suka ce to ayar alqur'ani ma Allah ya ce ba shi kadai bane ya ce su suke raya wasu suke kashewa saboda haka ko wani Allah banda Allah guda daya sai suka ce kai Allah guda uku ne ma shi yasa yake cewa su suke raya su suke kashewa kenan uku ne suke haduwa su raya su kashe kaga wannan su sun rike mutashabih kenan wannan mutashabih ne wanda in kaji shi yana bada wata fassara daban wanda kai a hankalinka ba fassara guda daya bace kamar yanda yanzu kai in kaji a matsayin kiran musulmi suka ce ayo ai Allah yana nihi shi in shi kadai amma wani wanda yake da garna ma rubal kitabu masu Allah sama da dadai yace maka to ayi qur'ani wace akai su kuma ba mutum dai bane ba kaga kenan wannan mutashabih ne to ahlus sunna jama'an suka zo suna kallon al mutashabih da al muhkam sai su gama sai su fada natija Allah da yace inna nahnu wannan damiri ne wanda yake na mai magana amma ala sabili ta'zim girmama wace ko shugaban kasar garin ku zai magana bai cewa muwa sai dai yace nu me yasa da shi da sun yi magana da yake cewa nu kaga ba shi kadai in ka kalle shi a tili aka suko shi shi dai ne amma ta yake nu mu to da shi da ma'ana wannan tsari ne na magana wanda kowa ya san da shi na ta'zimi idan har shugaban kasar zai iya girmama kanshi da kanshi wajen magana wane ne yafi cancanta girmama kanshi dama kuma shine mafi cancanta ga girma kamar Allah kinan kaga wannan mutashabih ne to ahlus sunna sukan yi mura'at su lura da wannan shine Allah ga ta malaki cewa yufassiruna alqur'ana bisunnati an-nabawiyyah thabita har ila yau ahlus sunnati wal jama'a suna fassara alqur'ani da sunna ingantacciya da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam in Allah ya faɗi wani abu babu bayanin shi a cikin alqur'ani sai a koma zuwa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wasu abubuwan da yawa zaka duba ka gani a cikin alqur'ani babu su Allah subhanahu wataala ya ce ayi sallah guda biyar guda a tsaye da sallah guda biyar kuma bayanin ta yazo ne a cikin me a cikin qur'ani gurare daban-daban ba guri guda ba to yaya za a yi sallah wannan wani lokaci gare ta kuma wannan sallolu guda biyar nawa ne raka'o'in su wannan bayanin babu shi a qur'ani shi zai ake ta kai ruwa ranar da yan kalakatu kuma ka ce zo da alqur'ani raka'a nawa ce aka ce ayi sallah asuba da azhar da al'asr sai kai suna ce maka uli ajni hatin masna wa sulasa wa ruba wa Allah ya hada cima laiku da yace akwai masu fuffuke biyu akwai masu uku akwai masu huɗu shine suka ce to ai ya ce hudu biyu uku kenan akwai mai raka biyu akwai mai raka uku akwai mai raka uku kaga bayanin hakikanin raka'a nawa ake yi a cikin alqur'ani babu sika ko masu sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma ahlus sunna suna fassara alqur'ani da sunnatin annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacciya da ta tabbata sai ce thumma bi aqwali sahabati alkiram sannan sukan fassara alqur'ani da fassara ta sahabbai masu girma sai kaji malami yana fassara alqur'ani yace ai ibni abbas yace kaza ibni abbas sahabi annabi to me yasa Allah yake magana shi saboda shi a makarantar annabi yake karatu kai kuma a makarantar da magaram ka koya da kai a makarantar da magaram da shi a makarantar annabi waye yayi zama ingantacce nashi yayi naka zama inganci saboda haka shi dole yayi aiki da magana shi saboda ya shine daga bakin da bayya ƙarya shi kuma annabi shi wakilin Allah ne daga Allah yake amsa kai kaga tashi ta yi zama ingantacciya sai ce kuma bi aqwali tabi'in al-izam sannan kuma ana fasara alqur'ani da maganganun tabi'ai wa'inda suka biyo bayan sahabbai me yasa saboda su almajiran sahabbai ne sahabbai almajiran annabi shi kuma annabi daga Allah yake karbowa sai ce thumma bil lughati al-arabiyya sannan akan fasara alqur'ani da yare da larabci na'am akwai abin da za a zo wayan fasara alqur'ani sai a ce to wannan abin me yake nufi da shi a larabci larabawan suka ce kaza me suke nufi wannan yana kawo sabani wajen fasara sai gani a mazhaba da ba an samu sabani yanzu misali Allah subhanahu wataala yake cewa wamsahu bi ru'usikum ku shahi kawunan ku a cikin arwalla to wannan bawo ne bi ru'usikum a yaran larabci tana da ma'anoni da yawa shi yasa malamai zai gani a cikin malamai akwai wanda yace in zaka shahi kai ko haka kai yayi saboda fasarar shi bawo ne wannan tazo da ishtiyali a yaran larabci to kenan yaran larabci wasila ce daga cikin hanyoyin da suke taimakawa a fasar alqur'ani ala ahsani wajhi akan tsari wanda yake tafarki madaidaici kai ba larabe bane ba kenan alqur'ani yazo da wani ta'abiri wanda ka kasa gane dole ya an koma larabawa me suke nufi da kaza sai ya ce al-lugha al-arabiyya allati nazala biha alqur'an al-azim saboda dama shi alqur'ani da yaran larabci ya sauko kaga kenan ana buƙatar a ji yaran larabci kafin a fasara shi sai ce thumma yajtahiduna ba'da dhalika ala dawi hadhihi al-masadir sannan daga ƙarshe in aka bincika dukkanin aka rasa fassara sai a yi ijtihadi a ƙalƙashin wa'innan abubuwan da aka zano akwai wasu abubuwa wanda babu su a Qur'ani babu su a hadisi babu su a maganganun magabatan ƙware daga baya suka zo abubuwa ne wa'inda suke kamar nawazil ne yanzu kai in ka zama malami a ungo ka zama babban malami sai ka tambaye ka to sai wata ta zo mace ce ta ce maka Allah ya gata malam wallahi ni dai Allah ya sa banna aiwa da ni da mijina kaza 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 to yanzu muka samu labarin an ce akwai tsari da yake ana yin dan kwalba ni musulunci yace akan dan kwalba me zaka ce mana babu bayanin alqur'ani babu bayanin ahadisi karara saboda dan kwalba asali ma da aka yi aka fara aiki da shi aka fara ganin shi a wajen a karshe karshen zamani ne ko to su kuma alqur'ani yace karshe 1400 da 40 da wani abu da ya fara sabka to kaga wannan yana daga cikin nawazi abubuwan da suka sabko a zamanance wani zai tambaye ka alaga ta mallam muna cikin jirgi lokacin sallah ya zan yi me zaka ce mashi a kaga dai a da babu jirgi sai jaki da doki ko da raƙuma to yanzu kuma gashi na a jirgi lokacin sallah yaya hukuncin sallah a cikin jirgi wannan nawazin ne to dole ya an yi ijtihadi sai a tattaro nasoshi wanda suke bayani akan sallah akan dabba sai a yi kiyasi a daidaita a gani yaya za a hukunta a hukunci da ya shayi sallah akan jirgi kenan kaga kiyasi da kuma ijtihadi yana daga cikin addinin musulunci sai ce waya taqayyaduna bi dhawabit ash-shar'iyya amma wajen yin kiyasi da kuma ijtihadi a kula sai a tsaya a daidai ka'idodin shari'a ka a fita daga cikin su wala yakhrujuna an qawaida ba sa fita da kaidodin da Allah subhanahu wataala ya shafa a cikin shari'ar shi sai yace fa hum bi hadha yajma'una bain al-athari wan nazar wannan ne yasa ahlus sunnah jama'a suke hadawa tsakankanin al-athar wan nazar al-athar shine nassi an-nazar kuma shine wato ijtihadi kaga za a hada da nassi nassi shine abin da yazo a hadisi da ayoyi an-nazar kuma shine abin da yake na ijtihadi na qiyasi da sauransu saboda haka wannan shine dariƙa hanya wadda ahlus sunnah jama'a suke yin fassara ta alqur'ani mai girma daga nan kuma malam sai ya kawo ƙarshe a cikin bayanin shi dangane da me dangane da rukuni na uku daga cikin rukunnan imani shine al-imanu bil kutub imani da littattafan da Allah ya sauko zai shiga wani rukuni na gaba sai ya ce ar-rukunur rabi' rukuni na hudu al-imanu bir rusul imani da manzanni bayan mutum yayi imani da Allah yayi imani da mala'ikun Allah yayi imani da littattafan Allah abin da yake kanshi shine sai imani da manzannin da Allah ya aika malam yake cewa ahlus sunnati wal jamaa su ahlus sunna wal jamaa yu'minuna wa ya'taqiduna i'tiqadan jaziman sun yi imani kuma sun yi kudirce wanda take ingantacciya bi anna Allah ta'ala arsala ibadi ila ibadihi safwatil khalqi rusulan mubashirin Allah ya zabo mafifita daga cikin halittu sai ya aiko su a matsayin manzanni masu yin bishara sannan kuma wa munziri kuma masu yin gargadi manzanni suka zo suna yin bishara ne ga wanda suka bi Allah cewa alkhairi yana jiran su kuma su yi gargadi ga wanda suka sabi Allah cewa ga fa azaba Allah tana jiran su sai ce wad'atan ila dinil haqq kuma suna yin kira zuwa ga addini wanda yake na gaskiya li hidayatil bashariyya domin su shiryar da wato gabaki daya halittu domin su shiryar da gabaki daya halittu wa ikhrajuhum min az-zulmati ila an-nur kuma su fitar da su daga cikin duhwai zuwa ga haske domin dan adam dama gabaki daya rayuwar shi tana cikin duhu ne sai Allah subhanahu wataala ya turo da manzanni domin su shiryar da shi su maido shi zuwa ga rayuwa ta haske sai yake cewa fakanat da'awatuhum inqalan lil umami min ash-shirki wal wathaniyya wannan kiran da manzannin da Allah ya aiko suka yi sai ta zamanto wato cetowa ne fitarwa ne an cetar da su an tsiratar da wato al'ummu daga rayuwa a cikin shirka da Allah da kuma wato maguzanci shine alwathaniyya domin ka lura duk inda ka gani kayan annabi yazo in ka kalli rayuwar wannan al'umma zaka gani suna cikin shirka da maguzanci ka dubi mutanen makka a da kayan atura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaya rayuwarsu take zaka gani a yanzu a lokacin da aka aika annabi a cikin Ka'aba wannan da muke zo mana aikin haji a can akwai goma kawayan da 360 a cikin ta da 360 gumaki kuma dakin Allah ne sun san dakin Allah ne ba dakin goma kansu ba amma gumaki da kwai 360 a ciki cikin Ka'aba ke waye da ita daga gabaki da to kaga wannan duhu ne na shirka ga Allah subhanahu wataala haka in ka doka cikin kasashen mu zaka ga mutanen mu sun kasance a cikin rayuwa ta maguzanci kahin haske na sunna da kuma kira da da'awa wanda take ta hasken musulunci zuwa gare su sai gani mutane sun kasance suna bautatawa manya-manyan malamai suna bautatama wasu waɗanda suke aljannu wasu kuma suna cikin rayuwa ta tsahi duka a cikin haka kasance ana rayuwa wannan yama wancan asiri wancan ya haukata wannan kaga duka wannan maguzanci ne to wannan shine abin da suke rayuwa amma zuwan manzanni sai zo musu da haske sai yake cewa wa tatahiran lil mujtama'at min at-tahalluli wal fasad zuwan manzanni kuma tsarkaka ce ga al'ummu daga banna da kuma sangarcewa saboda in basu zo ba al'umma za su samu kansu a cikin sangarcewa da kuma banna wa annahum ballagu risala kuma tabbas wa innan manzannin sun isar da sakon da Allah ya ba su wa addul amana kuma sun isar sun sauke amanar da take wuyansu wa nasahu umamu kuma sun yi nasiha ga al'ummun da aka tura su zuwa gare su wa jahadu fillahi haqqo jihadi kuma sun yi jihadi akan tafarkin Allah haqiqanin jihadi fa hum ma'sumun min az-zalal saboda haka su wa'innan manzannin ma'sumai ne ba sa yin kuskure fi tablighi risalatihim wajen isar da sakon da Allah ya ba su ba za ka samu wani manzo a ce ga sakon da Allah ya bashi wurin isarwa sai dan samu kuskure ya gama da wani abu wanda ba a sa shi ba a'a a wannan bangaren manzanni ba sa kuskure wa qad ja'u bidala'il bahirati tadullu ala sidqihim malam yace kuma wa'innan manzannin duk manzan da Allah ya aiko Allah yana bashi wani dalili babba wata hujja wanda zata nuna gaskiyar cewa Allah ne ya aiko shi shine mu'jiza dukkan manzannin da Allah ya turo yana ba su mu'jiza wanda idan suka je wajen al'ummun su wannan mu'jiza ce take nuna cewa lalle tabbas da gaske suke Allah ya aiko su sai malam yace wa ahlus sunnati wal jamaa su kuma ahlus sunna wal jamaa la yufarriquna baina ahadin min ar-rusul ahlus sunnal jamaa aqidasu ba sa bambantawa a tsakankanin wa'innan manzanni me yake nufi da wannan shine kai a matsayinka na ahlus sunna duka manzannin da Allah ya aiko ba za ka ce ba a ga wani yahi wani ko kuma a kai mu ne mun yarda da wani mu yarda da wani ba ko kuma a mu ɗan wajen wancan annabin ne banda wancan la ahlus sunna suna dokan manzanni da annaban Allah gabaki daya abu guda daya kuma sun yi imani da su sai yace wa man kafara bi wahidin minhu duk wani musulmi wanda ya kafirce wa daya daga cikin manzannin ka ce ka yarda da duka gaba ɗaya banda guda ɗaya malam yace fa kar kafara billahi wa bi jami'ir rusul ya kafirce ma Allah kuma ya kafirce ma sauran daga ka ce baka yarda ba da daya ka zama kafiri a wajen Allah kuma wa'annan sauran ma da kace baka yarda ka yarda da su ƙarya kake ba gaskiya bane qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a Qur'ani shi wannan bayanin yake cewa innal ladina yakfuruna billahi wa rusuli lalle wa'annan suka kafircewa Allah da manzannin shi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusuli kuma suke so su bambanta tsakankanin Allah da manzannin shi su ce Allah daban manzannin shi daban wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd suna cewa mu mun yi imani da wani sashe amma mun kafirce wani sashe wa'annan mutanen wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila kuma suke so wasu samu wata hanya wani tafarki wanda za su rika a matsayin abin bi babu yanda zaka ce kun yarda da wani sashe na manzanni buku yarda da wani sashe kuma ka ce wai kai so kake ka samu wani tafarki wanda yake abin bi him Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ulaika humul kafiruna haqqan wa'annan wanda suka faɗi wannan magana su ne kafirai na gaskiya kaji Allah ya yanke hukunci wa'annan su ne kafirai na gaskiya kuma ba ƙari bace wa atadna lil kafirina azaban muhina Allah yace mun tanadar wa kafirai azaba wanda take ta wulakanci wal ladina amanu billahi wa rusuli su kuma wa'annan suka yi imani da Allah da manzannin shi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum basu bambance ba tsakankanin daya daga cikin manzannin duka gaba ɗaya sun yi imani da su Allah ya ce ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa innan da sannan Allah zai ba su ladan su wa kana Allahu ghafuran rahima Allah ya kasance mai zafara ne kuma mai jin kai to kaga Allah ya bayani akan sashe guda biyu na mutane da wa'inda suka yi imani da manzannin Allah basu rabe ba gaba ɗaya sun yarda da su da kuma wa'inda suka ce sun yarda da wani sashe basu yarda da wani sashe wa'incan na farko Allah ya ce ya tanadar musu ladan su wa'incan na biyu kuma Allah ya ce su ne kafirai tatattu na gaskiya kaga kenan kafircewa ɗaya daga cikin manzanni wannan abin yana kai ga mutum zuwa ga kafirci sai ya ce wa qad bayyana Allahu ta'ala fi kitabihi al-hikmata min bi'thati ar-rusuli al-kiram alayhi salatu wassalam hakika kuma a cikin Qur'ani Allah ya bayyana hikima wadda ta sa Allah ya aiko manzanni wai da Allah yake turo manzanni fa ba kawai a tsari bane kawai wannan jika akwai hikima menene hikimai qala ta'ala Allah madaukake sarki yake cewa rusulan mubashirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima Allah yace manzanni ne muka aiko su mubashirin suna masa al-bishr bashara ga wanda suka yi bada gaskiya wa mundhirin kuma suna masa galgadi da wanda suka ƙaryata dan me yasa li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul dan saboda mutane kada su riƙi wata hujja bayan an riga aiko musu manzanni saboda haka duk wanda Allah ya aiko mishi manzanni bai da hujja shi gaba Allah ya ce Allah ni fa ban san ba kawai ana bauta maka baka da wuya Allah ya riga ya aiko manzanni wa ma kunna mu'adhibin hatta nab'atha rasula Allah bai azaba sai ya aiko manzanni saboda haka shi yasa aka aiko manzanni Allah ya tsaida maka hujja yawa aiko a wata kasa ce ko a ina ne in ana so a kama ka sai an karanto ma dokoki da kaza da kaza ana yi da kaza da kaza ba a yi in ka saba kaza za a ma kenan yanzu an kawo maka hujja kuma ka san da ita saboda haka radda ka taka doka an doka ta aiki akan ka miyar ka isa ka ce baka sani ba a dama an gaya ma kenan Allah ma yana turo da manzanni ne dan saboda tsaye da mutane hujja kada a je su ce a su ba san da wannan magana sai Allah ya ce kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance magwayi ne kuma wanda yake mai hikima ne sai malin yace wa ahlus sunnati wal jamaa har ila yau ahlus sunnati wal jamaa yu'minuna bi anna jami'ar rusuli yad'una li aslin wahid sun yi imani cewa wa'annan manzanni suna yin kira ne zuwa ga asali guda daya duk inda manzannin da Allah ya aiko tun daga annabi Nuh har zuwa annabi Muhammad kiran da suke yi asalin shi guda daya ne shari'ar ta su ce take bambanta amma asalin abu ɗaya ne menene huwa tauhidullah fil ibada shine a kadaita Allah shi kadai Allah ya aiko annabi Salih zuwa ga samudawa ani ibudullah wa ishtariqu taqut Allah ya aika annabi Nuh zuwa mutal ani ibudullah wa ishtariqu taqut Allah ya aika annabi Hud zuwa ga adawa ani ibudullah wa ishtariqu taqut Allah ya aika annabi Muhammad zuwa ga duniya ga baki daya ani ibudullah wa ishtariqu taqut abi Allah ani zan tuma ka kaga duka wannan tauhidi ne Allah aka dita shi kadai cikin bauta to duka manzanni asalin abin da suke kira shine wannan sai ce wa inta nahwa at shara'ihu ko da shari'ar ta su ta sha bamban amma asalin abin da suke kira shine abu guda daya kuma shari'ar ta su tana shan bamban ne bi muqtada az-zurufi wal hajat saboda walgunan yanayi da kuma buƙatuwa wannan al'ummai tana buƙatar shari'a kaza wannan al'umma tana buƙatar shari'a kaza sai a bambanta shari'a amma asalin abin da ake kira menene tauhidi ne kare ta Allah wala yaqballahu azza wa jalla min ibadihi dinan ghayrahu kuma Allah ba zai karba ba daga bayin shi gabaki da wani addini face addinin kade ta shi abota saboda haka aka ta lahira wa'inda zasu shiga aljanna tun daga lokacin da Allah ya fara turo manzanni har zuwa radda aka za a busa kaho sune wa'inda suka kade ta Allah subhanahu wataala cikin bauta shi kade ba sada shi da kowa ba saboda wannan shine asali Allah ba lokacin sarki ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha fashtanibu at-taghut Allah ya ce hakika mun aika cikin kowace al'umma manzo wannan manzon da muke aika cikin kowace al'umma menene kiran shi an i'budu Allaha abauta ta wa Allah shi kare wajtanibu at-taghut ani san cikin ta gumaka kaga kenan duka manzannin da Allah ya aika kiran su menene shine abauta ta ma Allah subhanahu wataala shi kare Allah madaukakin sarki ya faɗa wani guri ne da bai yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ya ce ba mu aiko kafin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani manzo ba face mun yi wahayi zuwa gare shi annahu ana Allah annahu la ilaha illa ana fa'budun cewa babu wani abin ma bauta da gaskiya da cancanta illa ana face ni kadai ubangiji fa'budun Allah ya ce dan haka ku bautata mini kaga wannan shine abin da kowanne daga cikin manzo yake kira sai malam yace wa laqad arsalallahu ta'ala rusulan wa anbiya'a kathirin shi kuma Allah ya aika manzanni da annabawa masu yawa annabawan da Allah ya aika suna da yawa haka nan kuma manzanni ma suna da yawa minhum man dhakarahum lana fi kitabihi a cikin wannan manzannin da annaba akwai wanda Allah ya mana bayanin su a cikin Qur'ani aw ala lisani nabiyyi ko kuma wasu babu su a Qur'ani amma annabi ya bada labarin su wa minhum man lam yukhbirna anhu wasu kuma Allah bai wadai su ma a Qur'ani saboda haka manzanni da Allah da annabawa da Allah ya turo ba wai iyaka wanda suka zo a Qur'ani su kadai ne ba akwai wasu wanda babu su a Qur'ani a hadisi suke sannan kuma akwai wanda babu su a Qur'ani babu su a hadisi saboda Allah bai bada labarin su ba amma an yi su Allah madaukakin sarki ya ce a Qur'ani wa laqad arsalna rusulan min qablik haqiqa mun aiko manzanni kabin kai ya annabi muhammad minhum man qasasna alayka a cikin su akwai wanda muka baka labari wa minhum man lam naqsus alayka a cikin su kuma akwai wanda mun baka labari kaga kenan annabawan da Allah ya turo wasu an wade su wasu kuma ne wasu kuma ba a wade su ba sai Allah ya ce wa ma kana li rasulin an yati bi ayatin illa bi idhnillah babu wani manzo wanda yake da ikon yazo da wata aya face da izinin ubangiji kenan wannan aya ta tabbatar da cewa a cikin manzannin da Allah ya turo akwai wanda an bada labarin su akwai kuma wanda ba a bada labarin su ba to kai in zaka imani da su da wanda aka bada labarin da wanda ba a bada labarin ba duka kai imani cewa manzanni ne daga Allah Allah ya aika su sai malam yake cewa walladina warada asma'uhum fil qur'ani 25 rasulan wa nabiyya wa'inda sunayen su yazo a cikin alqur'ani su annabawa da manzanni mutum 25 sune in ka duba Qur'ani gabaki ɗaya Qur'ani yazo da bayanin su da annabawa da manzanni guda 25 cikin su akwai annaba cikin su akwai manzanni guda 25 to wanga ba yana nufin cewa ba a annabawan da Allah ya aika tun da aka dora ƙasa har zuwa yau annabawa 25 ne a sun fi haka nan akwai wanda dai aka wade su a Qur'ani guda 25 akwai wanda annabi ya wade su cikin hadisai daban-daban kuma akwai wanda annabin ma ba a gaya mishi labarin su ba kamar yadda aya ta gabata yanzu sai malam yake cewa hum yanzu zai zano maka guda 25 din da suka zo a Qur'ani Adam abul bashar akwai annabi Adam shugaban halittu gabaki ɗaya wanda yake na da ake cewa ɗan Adam ake cewa ɗan Adam aiwa na ana danganta mu ne ga shi saboda shine baban kowa ɗiyan shi ne saboda shine farko sai yace wa Idris da annabi Idris wa Nuh da annabi Nuh wannan kuma ina ga yana zaro su ne a shiri saboda hasbar zaman yanda aka rawaito malaman tarihi suke zanowa bayan annabi Adam annabin da aka yi bayan shi cikin wanda aka zana wanda ya biyo bayan shi shine annabi Idris bayan annabi Idris sai aka annabi Nuh bayan annabi Nuh sai annabi Hud Nuh kenan hudugo sai Salih sai Ibrahim shidda sai Lut bakwai sai Isma'il sai Ishaq takwas ko na Adam Idris, Nuh, Saleh, Hud, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, goma kenan. Yusuf, Shu'aib, Ayyub, Zulkifl, Musa, Shaibiyabo, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yasa. Sun samu 20 kenan. Sai Yunus, Zakariya, Yahya, Isa, Muhammad alayhi salatu wassalam da Musa. Mun wadu Musa a bayo? Mun wadu Musa a bayo? Kenan Yunus, Zakariya, Yahya, Isa, Muhammad alayhi salatu wassalam. Wannan sunni guda 25 wanda Allah ya zanusa a Qur'ani. Sai ya ce salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. Amincin Allah da tsira ya tabbata a gare su gabaki daya. Malam ya ce, to yanzu wannan annabawan dole ne mutum ya yi imani da su gabaki daya, kada ya ware ko ɗaya daga ciki. In ka ware ko ɗaya wancan ka blasarin da malam ya kaɗa su tayi kanka, ka zama kafiri. Sai ya ce, wa ahlus sunnati wal jama'a. Har ila yau ahlus sunnati wal jama'a yu'minuna bi anna Allah ta'ala qad faddala ba'd al anbiya'i wal rusuli ala ba'd. Allah ya fifita wani sashi daga cikin su akan sashi. Wa'inna annabawan da aka zano ba darajar su ɗaya ba. Akwai wanda sun fi wasu daraja a ciki. Wa qad ajma'at al umma ala anna ar-rusulu ala anna ar-rusula afdalu min al-anbiya. Wa qad ajma'at al umma ala anna ar-rusula afdalu min al-anbiya. Al umma kuma gabaki ɗaya sun samu haɗuwa cewa lalle manzanni sun fi falala akan annabawa. Annabi bai kai manzo daraja ba, saboda shi annabi ba aika shi da saƙo na risala ba. Ana zaben shi ne a matsayin annabi wanda zai zo ma mutane wa'azi su yi tsoron Allah. Shi kuma manzo ana aika shi ne da saƙon Allah wanda suka kafirce mishi kuma ya yake su. Wannan shi ne manzo. To manzanni sun fi annabi daraja, saboda haka manzanni suna gaba da annabawa. War rusula ba'da dhalika mutafadaluna fima bainahum. Sai ce mutafadaluna fima bainahum, su wa'innan manzannin su kuma wanda sun fi annabawan daraja, su ma a cikin su kuma wasu sun fi wasu. Kenan daraja a cikin su kala kala ce. Annabawa manzanni sun wuce su falala, manzannin kuma a cikin su akwai na gaba. Sai ce wa afdalur rusuli wal anbiya'i ulul azmi, wanda suka fi kowanne daga cikin annabawa da manzanni suna gicima ulul azmi guda biyar ne. Su ulul azmi, menene ulul azmi? Ulul azmi shine waɗanda suka fi kowa shan wahala. Waɗannan biyar kin a cikin manzanni sun yi kowa shan wahala wajen ra'awarsu, sun sha wahala tsantsayin ga karanta tarihinsu. Wa hum khamsatu, yace su biyar ne zai zano su. Yace nabiyina Muhammad, annabi mu annabi Muhammad, yana cikin annabawa da manzannin da suka fi kowa daraja a cikin annabawa da manzanni. Sai yace wa Nuh, da annabi Nuh. Wa Ibrahim, da annabi Ibrahim. Wa Musa, da annabi Musa. Wa Isa, da annabi Isa alayhi wassalam, aminci Allah ya tabbata gare su. Wa'innan biyalin sun fi kowa daraja a cikin manzanni, babu manzan da ya kai su daraja. Su kuma manzanni sun fi annabawa. Me yasa ake ce wasu ulul azmi? Saboda sun fi kowa shan wahala. In ka ɗauki annabi Muhammad, dukkan wasu tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irin wahalar da ya sha a wajen Quraishawa, daga ƙarshe ma aka ringa azabtar da shi, ana ɗora mashi ƙazamta a lokacin da yake sallah. Duka mun karanta abubuwa marasa daɗi. Kuma daga dangin shi sai da ta kai ma gaba ɗaya da ya hijira, ya bar garin gaba ɗaya. Kaga ai wahala ta yi wahala, ka bar garin ku kana ji kana gani. Annabi Nuh yana daga cikin su. Ƙarshen shan wahala dai kai shekara 950 kana wa'azi, in aka ji wanda suka yi imani da kai ba su kai ba mutum goma. Shekara 950, shekara 50,000 yana tawazi ku ba Allah ku ba Allah, amma da suka imani ba su ci ba mutum goma. Ai zancan shan wahala ba a yi magana shi ko? Annabi Ibrahim, duka muna labarin yadda ya sha wahala. Kai ƙarshe ma da wahala zai wahala cikin wuta aka je wa shi. Annabi Ibrahim sai Allah ya ce ma wutar ta zamanto sanyi da aminci a gare shi. Annabi Musa, mun ga yadda suka sha gwagwarmaya da Fir'auna, inda aka ringa kashe mutane, inda Fir'auna ya biyo su, sai Allah ya tseratar da shi a cikin ruwa ya durmiyar da Fir'auna. Annabi Isa ma hallaka shi ga waɗanda suka so su, sai Allah ya ɗauke shi ajiye musu mai kama da shi. Duka waɗannan sun sha wahala a cikin mutanensu, saboda haka sun fi kowa shan wahala, kuma su ne suka fi kowa daraja a cikin manzanni. wannan abin da yake tabbatar da cewa sun fi kowa daraja shine fadar Allah madaukakin sarki wa id akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliya Allah ya ce hakika mun riki alƙawari daga annabawa alƙawarin da muka ruka kamar yadda muka ruka alƙawari daga gare ka annabi muhammad kenan dai yazo wa min nuhin da kuma annabi nuh bi wa ibrahim da annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa isa ibn maryam da annabi isa da maryam su biyar sai Allah ya ce wa akhadna minhum mithaqan ghaliza mun riki alƙawari wanda yake mai kakkabra kuma mai tsauri a tattare da su wayannan sune annabawul azmi min al-rusul kuma akwai wata aya daban da take zano su a cikin suratul shura ko shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka kina annabi muhammad wa ma wasayna bi ibrahim wa musa wa isa su biya wannan aya ma tana zano ulul azmi min al-rusul wayannan sune ulul azmi sai malai yake cewa wa afdalu ulul azmi nabiyul islam to su ma ulul azmi a cikin su akwai shugaba su su biyan sun yi annabawa da manzanni ko to a cikin su ma akwai nagaba nagaban shine ulul azmi min rusul nabiyul islam annabi musulunci shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa khataman anbiya'il musulunci kamakon annabawa ne da manzanni wa rasulur rabbil alamin wato manzo ne na ubangijin talikai wa sayyidu waladi adam shugaba ne na dukkanin ƴan adam baki daya Muhammadu bin Abdullah shine annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah yace walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin shi ai manzon Allah ne kuma cikamakon annabawa sai yace wa ahlus sunnati wal jamaa har ila yu ahlus sunnati wal jamaa yu'minuna bihim jami'an sun yi imani da su gabaki daya sun yi imani da su gabaki daya man sammallahu minhum wanda Allah ya zano a cikin su wa man lam yusammi da kuma wanda Allah bai zano ba kenan yanzu mu a matsayin mu ne musulmai zamu yi imani cewa Allah ya aiko manzanni a cikin akwai wanda ya zano mun yi imani da su wanda bai zano ba ma mun yi imani da su min awwalihim adama ila akhirin tun daga farkon su annabi adam har zuwa karshen su wa khatamihim cikamakon su wa afdalihim mafificin su nabiyina annabi mu wa imamana wa qudwatuna limamin mu jagoran mu kuma shugaban mu abun koyin wa murshidina kuma wanda yake shiryar da mu zuwa ga tafarkin Allah wa qa'idina kuma jagoran Muhammadin shine annabi Muhammad nabiyul islam annabi musulunci salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in amincin Allah da salatin shi su tabbata a gare su gabaki da sai malam yace wal imanu bir rusul imanun mujmalun imani da manzanni kuma imani ne wanda yake a jumlace yakunu bil i'tiqadi wal qawl ana yin shi ne da kudircewa a zuciya kuma da fada da harshe zaka yarda a zuciyarka kai imani da su sannan kuma zaka furta da bakinka cewa kai imani da su wal imanu bi nabina sallallahu alaihi wasallam imanu mufassal imani kuma da annabi muhammad imani ne wanda yake mufassal an awadade yake saboda haka imanin da zaka yi da manzannin wannan gaba daya daban da imanin da zaka yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa su zaka ce eh Allah ya turo manzanni mun yarda da su mun yi imani da su ka kare amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zaka ce eh Allah ya turo annabi muhammad mun yarda da shi mun yi imani da shi a ce ka kare a baka kare ba akwai saura me zaka yi bayan wannan imanin da kai da annabi musa irin shine zaka yi da annabi muhammad irin shi ne zaka yi cewa Allah ya aiko su amma in ka ce Allah ya aiko annabi Musa ka yi imani da shi ka imani Allah ya ba shi littafi ka kare amma annabi Muhammad in ka ce ka imani da shi ka imani Allah ya ba shi Qur'ani baka kare ba akwai saura kina akwai bambanci shi ne yace imanun fasal imani da annabi Muhammad imani ne wanda yake da fadi yakunu bil i'tiqadi wal qawli wal amal yana tabbatuwa ne da kudircewa a zuciya da fada da harshe sannan kuma da aiki kenan so dole an gani a aikace to kwana imanin ya tabbata ai yaqtadi zalika min almuslimina ittiba'ahu fi ma jaa bihi min rabbi ala wajhi at-tafdhil ala wajhi at-tafsil in kace kai imani da annabi ka fada da shi ka kudirce a zuciyarka mun yarda to ya kana aiki da wannan shine kai aiki ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yazo da shi daga wajen ubangijin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kaza kana yi kana yi eh to wannan eh lalle shikenan ya cika imanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma alaga ta malam ana ce maka annabi ya wadi kana cewa kai mu mai rabu da wannan hadisin wallahi baka da imani imanin ka yana da matsala ko da ka ce ka rarra annabi sallallahu alaihi wasallam ka rarra qur'anin shi baka kare ba sai an gani a aikace ka bi shi ko baka bi shi ba in ka bi shi to yanzu ka cika in baka bi shi ba imanin ka bai cika ba da sauran kuma da wannan ne malam ya kawo karshen bayani dangane da imani da waɗannan manzanni da kuma yanda za a imani da su da kuma yanda za a imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam zai shiga wata gaba ta gaban sai ya ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace annabi Muhammadu ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya amince a gare shi da alayen shi huwa abul qasim yace shine baban al qasim wannan alkuni annabi Muhammad ce shi baban al qasim saboda a cikin ɗiyan shi akwai al qasim ko sai kike ce mishi baban al qasim kuma wannan amma laraba suna yi babban danka ya ce maka kai baban shi in mace ce ya ce abu kaza in kana da diya khadija ya ce abu khadija wannan ita ce alkuniya in kana da da abdullahi sai ya ce abu abdullah to shi annabi Muhammad alkuni shine abul qasim baban al qasim Muhammad ibn Abdullah shine Muhammad dan Abdullahi bin Abdul Muttalib bin Hashim shi kuma Abdullahi dan Abdul Muttalib Abdul Muttalib kuma dan Hashim bin Abdul Manaf shine baban Hashim shi kuma Abdul Manaf kin bin Qusay dan Qusay ne Qusay bin Kilab Qusay dan Kilab bin Murra Kilab shi kuma dan Murra Murra bin Ka'ab shi kuma Murra dan Ka'ab ne bin Lu'ay Ka'ab shi kuma dan Lu'ay bin Ghalib Lu'ay dan Ghalib bin Fihr shi kuma Ghalib dan Fihr bin Malik Fihr dan Malik Malik bin Nadar shi kuma Malik dan Nadar bin Kinana Annadar dan Kinana bin Khuzaima Kinana dan Khuzaima bin Mudrika Khuzaima dan Mudrika bin Ilyas shi kuma Mudrika dan Ilyas bin Mudar Ilyas wanda yake dan Mudar bin Nizar shi kuma Mudar dan Nizar bin Ma'din shi kuma Nizar dan Ma'din bin Adnan shi kuma Ma'din dan Adnan wa Adnan min waladin nabiyillahi Isma'il shi kuma Adnan yana daga cikin ɗiyan annabi Isma'il shi kuma annabi Isma'il bin Ibrahim al-Khalil shi kuma dan annabi Ibrahim badadin Allah ne alaihi wa ala nabiyyi alaihim wa ala nabiyyina salatu wassalam amince tabbata a gare su shi Isma'il da Ibrahim baban shi da kuma annabi mu amince Allah ya tabbata a gare su gabaki daya wannan shine dangantaka annabi tun daga baban shi har zuwa annabi Ibrahim akwai wata malaman sirra suna kawo wata nasaba wadda ta wuce wannan sai ka gani an kawo daga annabi Ibrahim sai ai kasa atai sama atai sama har atai annabi Adam malamai suka ce wannan bata inganta bakin nan shine abin da aka tabbatar a cewa ya inganta zuwa ga dangantaka shi ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kaga an zano kakannin shi sun kai da 30 go mu kuma yanzu aka tambaye mutun ya zano kakan shi na uku kuma an ba shi aiki amma yanzu ha yanzu ana samu laraba suna rike nazar in ka tayi wajen Saudiya Qatar Imarat duk suna rike wannan kakannin su mu ne nan kawai aka yi kawai daga babanka shikenan ba ruwanka da kowa to wannan ita ce dangantaka ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa huwa khatamul anbiya wal mursalin kuma shine cikan mako annabawa da manzanni wa rasulullahi ilan nasi ajma'in Allah ya aiko shi ne zuwa ga mutane gabaki daya wal mabu'uthi ila thaqalayn kuma an aiko shi zuwa ga halittu guda biyu da aljannai da mutane saboda haka shi annabi da aka aiko shi a matsayin annabi har aljannai dole ne sai sun imani shi in baka ba su yi wuta ba mutane kadai ba sai ce bil haqqi wal huda Allah ya aiko shi da gaskiya kuma ya aiko shi da shari'a ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin Allah ya aiko shi dan ya zama rahama ga talikai gabaki daya annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne a gare mu Allah madaukakin sarki ke cewa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin bamu aiko ka ba face dan ka zaman to rahama ga talikai gabaki daya wa huwa abdul la yu'bad wannan babban magana ce malam yace annabi Muhammad bawa ne ba a bautata mishi duk wanda ya bautata ma annabi wuta zai yi saboda annabi ba abun bauta bane wa rasulullahi yukadab kuma annabi manzo ne ba a ƙaryata shi duk wanda ya ƙaryata annabi wuta zai shi wa huwa khairul khalaiq kuma shine mafi alkhairin halittu gaba daya babu a cikin halittu wanda ya kai shi daraja ka mu kawashi ma baka yi ba barantana ka kai shi wa afdaluhum kuma yafi kowa fifiko da daraja wa akramuhum ala Allah kuma yafi kowa girman matsayi a wajen Allah madaukakin sarki ba wanda yake shi matsayi a wajen Allah wa alahum darajatan wa aqrabuhum ilayhi wasilatan yafi kowa daraja da kusanci zuwa ga Allah wa shari'atu sallallahu alayhi wa sallam kuma shari'ar da annabi yazo da ita ta musulunci hiya shari'atul muhaiminati ala sa'ir shara'i ita ce shari'ar da ta mamaye sauran shari'u duka shari'o'in da annabawa suka zo da su a baya shari'a annabi Ibrahim ta annabi Musa ta annabi Isa daga lokacin da aka aika annabi yazo da shari'a shi wannan shari'a ta annabi ta mamaye sauran yau da muke magana da Allah zai maido annabi Isa da annabi Musa a doren kasa su ma za su shigo musulunci su bi shari'a annabi Muhammad shi yasa ya tabbata cewa ƙarshen zamani in Allah maido annabi Isa kan kasa zai zo ya shiga sahu ayi sallah da shi kuma limamin da zai bada sallah ba shi bane ba ɗaya daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wanga ya tabbatar da cewa shari'an annabi sallallahu alaihi wasallama shari'a ce wadda ta mamaye sauran shari'un da suka wuce gabanin ta sai yace salihatan wa musliha shari'a shi ta zo wadda take mai gyara ce kuma lu ita kanta a gyara take gyararra ce wadda take gyara likulli zamanin wa makan tana daidai da kowane zamani da kuma kowane wuri me yake ni da kulli salihatan likulli zamanin wa makan ta dace ma kowane wuri kuma ta dace ma kowane zamani ba cewa shari'an annabi sallallahu alaihi wa sallama wai ta yi zamanin da tun a lokacin annabi shekarar 1000 da suka wuce da 400 yanzu sai ka ji wani dan boko ya sha boko ya zo ce maka kai wannan abin boko ga yanzu duniya ta ci gaba bai kamata ba a'a babu wannan magana ita shari'an wannan ta addini ta yi da kowane zamani kuma ta yi da kowane waje in aka ce kowane zamani da ɗan da da ɗan yanzu duka daidai take da su in aka ce wuri da wanda suke Makka da wanda suke da Magaram duka abu ɗaya ne babu banbanci kowa zai aiki da ita sai ce wa annaha baqiyatun ila yawmil qiyama kuma wannan shari'a tana nan wanzazza ce har zuwa ranar alkiyama ba za ta kare ba anzala alayhi kitabahu Allah ya sauko ma annabi littafin shi wa tamanahu ala dinihi sannan kuma ya amince mishi akan addinin musulunci wa kallafahu bi tablighi risalatihi sai Allah ya dora wa annabi wato yaunin isar da sakon shi wa qad asamahu min az-zalal sai Allah ya kubutar da shi daga kaucewa annabi bai ya kaucewa wajen isar da sakon Allah Allah ya yi mishi ta'asimi akan wannan Allah ya bashi al'asama kariya qala ta'ala Allah malaukakin sarki ke cewa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kaga yace bai ya fada akan san ran shi duk abin da zai fada wahayi ne aka yi mishi wahayi daga wajen Allah kenan duk abin da annabi ya fadi wahayin Allah ne saboda shi bashi da abin da zai fadi daga karan kanshi wannan kuma ita ce kariyar da Allah subhanahu wataala ya bashi dan ya zamanto ya isar da sakon Allah ba tare da kaucewa ba ko kuma samun zamiya a cikin isar da sakon Allah din sai malam yake cewa wala yasihu imanu abdin hatta yu'mina bi risalati imanin bawa ba zai sami inganci ba har sai yayi imani da wannan sakon da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wa yashhadu bi nubuwati kuma ya shaida da annabtaka shi shi yasa in mutun yazo zai shiga musulunci menene abin da ake ware mishi za a ware bashi kalmar shahada me zai ce ashhadu allahi la ilaha illallah sai kyale in ya kyale ba taiwa dole sai ya ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yanzu ne ya kawo da shahada kenan imanin mutum bai cika sai ya tabbatar da annabta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malam yace wa man aqa'ahu dakhala aljanna duk wanda ya bi annabi muhammad aljanna zai shiga ba makawa biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana farlanta wa mutum aljanna wa man asahu dakhala annar wanda kuma ya saba mishi wuta zai duk wanda ya saba annabi wuta zai saboda haka kakka gani wai kana musulmi kana dan zuwa sallah kana dan yin azumin ka na ramadan a cikin wasu abubuwa ana ga maka annabi bi yin kaza ya hana kai kuma kai ana ce maka ka ai kaza ya saba ma annabi ka ce a mu ku bar mu mi ɗan zamani ne mu wallahi zaka ga mai ngaro duk wanda ya saba ma annabi wuta zai yi wannan ita ce kaida annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Abi Hurairah rawaito yake cewa kullu ummati yadkhulun aljannata illa man aba qalu wa man ya'ba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba annabi yake cewa duk al'umma ta ku kwantar da hankalinku aljanna za su shiga sai dai wanda ya kiya sahabbai suka yi mamaki to wane ne zai kiya ai kowa aljanna ne yake nema sai annabi ya ce ai bayani inda yake man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya bi ni to zai shiga aljanna wa man asani wanda kuma ya saba wani ha faqad aba shi ya kiya din kun yi wanda ya kiya kiyawa kai tace saba wa kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mallan yake cewa qala tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah madaukakin sarki yake cewa tabbas rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna imanin sa ba zai samu cika bai zaman to imani ingantacce hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum har sai sun zo gabanka kai musu hukunci cikin abin da ya kubuto ya bullo a tsakankanin su na rashin jituwa thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadai kuma hukuncin da ka musu suka karbe shi hannu biyu biyu ba su samu ba wata damuwa a tattare da hukuncin da kai wai yusallimu taslima kuma su me kauya ingantacce ga hukuncin da kai kenan abin da annabi ya zo da shi kawai me kauya ake a amsa ba zai yi ba ana ce maka annabi ya ce kaza ka ce to ai in ka lura zamanin namu ne a wannan hutsara ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana maka annabi ya wadi kana zamanin ku wa zaka gwada ma zamani duk kuma wallahi ana wannan abu ko ba yi ana yi sai ko mutun ya sha bukon shako shi zo ringa ga muku kai su wannan duniyar wa an ci gaba yi wa zaka gwada ma ci gaba yanzu duk ci gaban ka ka iya bira ka tashi ka tabo sama ka dawo in baka iya duk ci gaban da ake wa duk an ci gaba yanzu muna ventin ne sai karshen jarabar da ake ta kai da kawo ana cewa wai an ta cikin duniyar wata kajuwa duniyar wata nan watan da an kada kai kana kallon shi kamar ka baraka taba shi shine karshen abin da ake karshen ilimin ta duniyar wata muna karanta Qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yake hasaman bakwai sai da yake kuma shi wannan kago da mushi ci gaba za a ce maka ya wadi kana cewa wai a kun ci gaba a farske ba wata farske ko wuta za ka yi maka ba annabi shine bayani a malaiki cewa kana kullu nabiyyin yub'athu ila qaumihi khassatan kowani annabi Allah madaukakin sarki ya aika shi zuwa ga al'ummar shi su kadai kaga annabi nu an aika shi zuwa ga al'ummar shi banda su kadai annabi ibrahim an aika shi zuwa ga al'ummar shi saboda a qur'ani an kawo na kisa annabi ibrahim cewa lokacin da mala'iku suka kawo mishi albishir na samun da ishaq sun biyo gidan shi ne a daidai lokacin da zasu taisa halaka mutanen annabi Lot kaga sun yi zamani a lokaci guda amma kowanne annabi ne a wajen mutanen shi kuma gurare daban-daban annabi Salih Allah ya aika shi ne zuwa ga Samudawa annabi Hud Allah ya aika shi ne zuwa ga Adawa amma yace wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bu'ita ila an-nasi kafatan annabi Muhammad ba a ce ba ƴan Makka kadai a duk duniya annabi su ne duk wanda bai bi shi ba kafiri ne shine bayanin an aika shi zuwa ga mutane gabaki daya ba mutane ba ƴan adam kadai har da aljannu aljannu ma an basu yi ba imani da annabi wuta za su kuma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira Allah ya ce mu aiko ka ba sai zuwa ga mutane gabaki daya kana mai musu albishir kuma kana mai musu gilgadi albishir ga wanda suka bi Allah cewa Allah ya musu tanadi mai kyau gilgadi ga wanda suka saba ma Allah cewa akwai azaba tana jira su sai ke cewa wa ahli sunnati wal jamaa ahli sunnati wal jamaa har ila yau yu'minuna bi anna Allah ta'ala ayyada nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil mu'jizati adh-dhahira Allah ya karfafi annabi shi da mu'jizozi wa'inda suke bayyanannu wal ayati al bayyinati al bahira da kuma ayoyin da suke fasa kai saboda bayyana su da tsantsakarhin su wanda suke tare da su kun san kowane annabi in ya zo wurin mutane shi Allah yana ba shi wata mu'jiza wanda za ta tabbatar da cewa shi wa daga wajen Allah yake kamar yadda Allah ya ba annabi Musa sanda ya ba shi haske in ya sa hannun shi cikin hammata ya fito sai kaga haske sannan kuma ya ba shi abin da yake na mu'jiza ta tsaga ruwa da wannan sandar da gare shi da cewa in ya dauki sandar ya ce ta yi ta koma maciya ba tsahi ba ne ba lokacin da fir'auna yace wannan tsahi ne kai hawa mu zaka zo ma da tsahi bari mu tattaro bokayen garin mu sai tattaro bokayen suka zo suka yi tsahi su sai a jehu igiya ya ta koma mace amma Allah yace ba mace shi bane ba igiya ce amma dai su sun yi sihiri ne ga idan mutane cewa kai ruhai da ce yake ce mata da wasu ko igiya ce yake jewa idan kai ringa gwada maka kamar mace ne to amma da ya aje sandar shi Allah ya ce mashi wa alqi asaka fa idha yadalqafu ma yafiku kaje wa sandarka zaka ga ikon Allah yana je wa sandarka zama katu mace ya duka wannan igiyoyin ta dace to da karshen me ya faru sai bokaye suka ce a wannan hawa ba tsahi bane ba wannan al'amarin ya haƙarin zai saboda shi boka ya san dan uwan shi boka saboda duk tsayi ne suke yi kowa ya san kowa ne amma da suka ga wannan mu'jiza ta annabta qalu amanna bi rabbi harun musa suka ce kai mu dai mun yi imani wallahi wannan abun ya ƙarin kwakwalwa ba sihiri bane wannan shi firawuni yana sihiri ne ya tattaro boka ya san cewa wannan ba sihiri bane wannan mu'jiza ce sun yi imani to saboda haka wannan bayanin da malam zai kawo wasu daga cikin wato mu'jizozi wa'inda annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi su dan su ƙara tabbatar da cewa sakon da yazo da shi daga Allah yake sannan kuma shi din ma'aikin Allah ne na gaskiya sai dai ba za mu fara ambato wa'innan mu'jizozin ba saboda lokaci kada mu shiga cikin wani sabon bayani kuma ba za mu yi da sashi ba lokaci ya kare mana kenan zan mu tsaya anan darasi na gaba insha Allah sai mu tashi a wannan gaba ta mu'jizozi wa'inda Allah subhanahu wataala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam domin diya daga cikin al'umma musulmi in ka tambaye shi zai iya gaya maka mu'jiza ta annabi Musa zai iya gaya maka mu'jiza ta annabi Isa ya ce maka yana raye matacce amma in ka tambaye shi menene mu'jiza annabi Muhammad sai ga ya shugo yana tattale kaga wannan abin mawaki kuma abin takeici ne Allah in sha Allah darasi ne gaba mallan zai zano mana wasu daga cikin mu'jizoji wa'inda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi su kuma sun karfafi sakon da yazo da shi anan yi kamata mu tsaya kenan saboda kurewar lokaci abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya bamu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh